sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Man sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare yau talata 26 ga watan Mayu shekarar 2020 baba ya kuma makeri ne da Aisha Tsile da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri a cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta yi nasarar maido da ƴan kasar ta 69 daga kasar Lebanon wanda galibin su ƴan mata ne da aka yi safara da su muna kuma dauke da rahoto na musamman akan kalubalen tsaro da jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya ke fuskanta inda ƴan bandaga ke kai hare-hare suna kashe mutane kana suna sace dabbobi akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga jamhuriyar Niger amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya
Litinin ake sa ran Amurka za ta fitar da sabuwar dokar hana ƴan kasar Brazil shigowa kwanaki biyu kafin ranar da Federal White House ta shirya sanarwa a kokarin dakile yaduwar coronavirus. Hukumomi ba su ba da dalilan yin hakan ba gabanin sanarwar da aka shirya yi a ranar Alhamis. Dokar ta shafi baki da za su shigo kasar da suka ziyarci Brazil a cikin kwanaki 14. Jami'an kiwon lafiya sun ce yakan dauki kwanaki biyu zuwa 14 kafin alamomin kwayar COVID-19 ta bayyana a jikin wanda ke dauke da ita. Kididdiga ta Jami'ar Johns Hopkins na nuni da cewa Brazil ta zama kasar da cutar ta yi kamari a kwanakin nan yayin da yawan waɗanda ke dauke da cutar ke kan gaba kasar Amurka ke biye mata. Ma'aikatar lafiyar kasar Brazil ta sanar jiya Litinin cewa cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutum 807 a cikin sa'o'i 24 yayin da adadin waɗanda suka mutu a Amurka a kwana ɗaya ya kai 620. Fadar ta White House dokar za ta tabbatar da ganin baki ba su yi sanadiyar samun sababbin masu kamuwa da cutar ba a ƙasar. Tuni shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba irin wannan doka akan kasashe kamar China, Iran, Ingila, Ireland da kuma wasu kasashe 24 da ke nahiyar Turai. Shugaban kasar ta Brazil ya dade yana boye tsananin illar da cutar coronavirus ta yi wa kasar shi. Ya kyale masu gudanar da kasuwanci na yi ba tare da amfani da tazara tsakanin al'umma ba. A kasar Mexico, jami'an jinya da dama sun yi zanga-zanga suna buƙatar hukumomin kasar su sama musu kayan kare kansu daga kamuwa da cutar corona yayin da suke kula da masu cutar. Jami'an sun tattare tituna a babban birnin kasar suna zargin hukumomi ne da yin watsi da kare lafiyarsu inda aka ba su kayayyakin kare kai marasa inganci. Wata jami'ar jinya, Susan Ballesteros, ta ce ana umurtar su da su sake amfani da uniform da takunkumi da ake amfani da shi sau ɗaya. Alhali ƴan uwansu da yawa sun kamu da cutar kuma sun mutu. Ta ce suna buƙatar kayayyaki domin gudanar da aikin su. Ta ce jami'an jinya na buƙatar hukumomi su saurare su. Ba a da tabbacin ko haƙar su za ta cimma ruwa nan take. Jami'an jinya sun dada kokawa da cewa duk da yawan aikin da ke kansu na kulawa da masu cutar corona ana kuma buƙatar su ci gaba da koyawa ɗaliban jami'a. Ƙasar ta Mexico na da masu cutar COVID-19 sama da 70,000 kuma mutum 7,300 suka mutu a sanadiyar cutar. Akasarin masu ɗauke da cutar sun fi a ɓangaren birnin ƙasar da ke da cinkoson jama'a. Hukumomi a ƙasar Madagascar na shirin aika sojoji da jami'an kiwon lafiya birnin Taumasina, birni na biyu mafi girma a ƙasar don daƙile yaduwar annobar COVID-19. Tun daga ranar Alhamis an samu ƙaruwar mutum 122 da ke ɗauke da cutar. Sojojin da za a aika su za su gudanar da aiki na tabbatar da zaman lafiya da ganin jama'a sun kiyaye doka wajen saka takunkumin rufe fuska da ba da tazara. Mai magana da yawun kwamitin yaƙi da annobar ta COVID-19 ya ce likitoci za su gudanar da bincike ko mace-mace da aka samu a bakin tekun Indiya na da alaƙa da annobar ta coronavirus ko kuma wata cuta ce ta daban. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya ruwaito cewa wasu shaidun gani da ido sun tabbatar da ganin wasu gawawwaki a kan titin birnin na Taumasina wanda ba a san musabbabin mutuwar tasu ba. kafar yada labarai ta AFP ta ce ministan sadarwar kasar La Latiana Rakotondrazafi ya ƙaryata samun wasu gawawwaki akan titi, amma kuma an tura wasu jami'ai zuwa birnin na Taumasina a dalilin barkewar cutar ta COVID-19. Madagascar dai ta tabbatar da mutum 527 da ke dauke da cutar, wanda mutum biyu ne kawai suka mutu. A yau Talata, hannayen jarin kasashen Asiya sun ci gaba da murmurewa biyo bayan sassauta dokar takaita zirga-zirga da kasashe suka fara yi a wani yunkurin dakile annobar coronavirus. Hannun jarin Nike na kasar Tokyo ya tashi da riba da ta kai kashi 2.5 cikin 100, a inda kamfanin Hong Kong kuwa ya samu riba da ta kai ta kashi 2.1 cikin 100 da yammaci. Sai kamfanin S&P da ASX da ke Sydney ya cira da kashi 2.9 cikin 100, a inda na Shanghai shi ma ya cira da rabin kashi. Kamfanin Seoul KOSPI kuwa ya samu riba da ta kai kimanin kashi 1.6 cikin 100. Sai kamfanin Taiwan na TSEC wanda shi ma ya tashi da kashi 1.1 cikin 100. Kasuwannin mai kuwa sun fara cirawa, wanda danyen man Amurka aka sai da shi akan dalar Amurka 36.49 kowace ganga, inda ya cira da kashi 3.7 cikin 100. Nau'in danyen mai na Brent da na ƙasa da ƙasa kuwa aka sai da shi akan dalar Amurka 36.30 kowace ganga, cirawa kashi 3.3 cikin 100 kenan. A halin da ake ciki, an sayar da hannayen jarin Dow Jones S&P 500 da na Nasdaq da cirawa da fiye da kashi 2 cikin 100, da ta nuna kyawawan bude kasuwar Wall Street bayan hutun tunawa da 'yan mazan jiya da aka yi a jiya Litinin. Masu saka hannayen jari kuwa sun samu ƙwarin gwiwa a sakamakon ɗage dokar takaita zirga-zirga da ƙasar China ta ƙaƙaba na tsawon watanni 2 a birnin Tokyo. Shugaban birnin Hong Kong Carrie Lam ta ce dokar tsaro da Beijing ke shirin ƙaƙabawa ba zai shafi 'yancin birnin mara cikakken iko ba. Dokar da aka shawarta kafawa a makon da ya gabata yayin babban taron ƙasar China za ta haramta ta kuma hukunta batun ɓallewa, tarzoma da kuma ta'addanci da ka iya yin barazana ga harkar tsaron ƙasa. Zai kuma ba wa hukumomin tsaron ƙasar China damar kafa hukumar tsaro a birnin na Hong Kong. Dokar ta samu suka daga bangarori da dama, ciki har da kungiyoyin kasuwanci da kasashen ƙetare, tunda aka mika ragamar kula da birnin ga China da Ingila ta yi. Musamman ma dokar ba ta fita hannun 'yan majalisar dokoki ba. Amma kuma Lam ta faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa tunda aka mika ragamar birnin ga China, idan mutane na nuna damuwa dangane da 'yanci da kuma damar faɗar albarkacin baki, to a koda yaushe Hong Kong tana nuna cewa tana kiyaye waɗannan 'yancin. Cibiyar kasuwanci ta duniya ta share shekara ta 2019 cikin tashi-tashin hankula na kin jinin gwamnati, wanda wata dokar ta sakeyar mutane zuwa wata ƙasa ya haddasa da ya rikide ya koma neman mulkin demokradiya.
A gaida a Aisha Tusale da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnatin Najeriya ta yi nasarar maido da 'yan ƙasarta 69 daga ƙasar Lebanon, wanda galibinsu 'yan mata ne, da aka yi safara da su zuwa ƙasar, yayin da sauran 19 kuma suka makale sabili da ɓullar COVID-19 da ta hana su dawowa. Daga Abuja ga Shamsiyya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani.
Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe da ake safaran mutane, musamman mata da ƙananan yara, waɗanda ake tilasta musu yin aikatau ko karuwanci don samun kuɗi, yayin da wasu kan bar ƙasar ta barauniyar hanya don neman ci gaba na rayuwa a wasu ƙasashe a yankin Turai ko Larabawa. A ci gaba da ƙoƙarin maido da 'yan Najeriya waɗanda suka makale a wasu ƙasashe saboda ɓullar cutar COVID-19 a duniya, gwamnatin ƙasar ta shaida cewa ta samu goyon baya daga ga gwamnatin kasar Lebanon da ƴan kasar mazauna Najeriya wajen dawowar waɗannan mutane su 69 ne magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Ferdinand Nwoye ya bayyana cewa a yanzu haka an keɓe waɗannan mutane da aka dawo daga kasar Lebanon har sai sun cika kwanaki 14 kamar yadda hukumomin lafiya suka bada umarni na kariya da kuma daƙile cutar COVID-19. Nan kuma hukumar NAFTA wacce ke da halakin yaki da safarin mutane a Najeriya za ta ba su horo da ilimi don su amfani kansu da kasar su ta asali. Nayi kokarin jin ta bakin hukumar don sanin irin shiri da kuma matakan da za ta dauka don takaita ko hana safarin yara da mata zuwa kasashen waje amma haka ta bata cimma ruwa ba. A cikin wani rahoto na Majalisar Dinkin Duniya a duk shekara ana safarin dubban ƴan Najeriya da wasu ƴan kasashen Afirka waɗanda ake musu alƙawarin samun aiki a kasashen yankin Turai ko Asiya amma daga ƙarshe tilasta musu yin aikatau ko sayar da tsiraicin su don samun kuɗi ko a watan da ta gabata an ceto wata ƴan Najeriya da take yin aikato a kasar Lebanon bayan wallafa sanarwar saida ta a farashin kuɗi dala 1 a shafin Facebook.
Kakakin hukumar ƴan Najeriya mazauna kasashen waje NITCOM Rashid Balogun ya ce akwai haɗin gwiwar tsakanin hukumar su da ta NAFTA da haka bayan kammala wa'adin kwanaki 14 na keɓe ƴan Najeriya da aka dawo da su daga kasar ta Lebanon kamar yadda aka saba za a tantance su kana ayi amfani da labarin da suka bayar don yin gargadi ga sauran ƴan kasar da ke da sha'awar zuwa kasashen waje da nufin samun rayuwa mai kyau sannan kuma a ba su horo bisa ƙwarewar su na sana'ar hannu.
What government will do what they have been doing to those of them who return is they will provide them from there. They will have something to do on their own. We also link them up with the BOI. If they have an idea, we have them to write a proposal. And explain them. These are the agencies that we normally link them up with to make them useful after they return from their sojourn.
Izuwa yanzu dai gwamnatin Najeriya ta yi nasarar maido da ƴan kasar ta 265 daga kasashen yankin Larabawa, 253 daga kasar Burtaniya, sai kuma 160 daga kasar Amurka. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Hamza. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan. Da fata an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma sai rahoto na musamman akan kalubalolin tsaro da jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya ke fuskanta, inda ƴan bandiga suke kai hare-hare suna kashe mutane kana suna sace dabbobi. Ga dai Mustafa da Surba Tsari da cikakken rahoto akan haka.
Bisa ga dukkan alamu dai matsalar rashin tsaro ne yafi daukar hankalin jama'a a wasu daga cikin jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya. musamman ma dai wannan lokaci da mahukunta suka dukufa wajen yaki da yaduwar cutar corona a kusan kowane bangare na duniya. Jawoyin Niger da Kogi da ma wani yanki na kananan hukumomin Fatigi da Kayama a jihar Kwara suna ci gaba da fuskantar miyagun ɗan bindiga masu satar mutane da yin kisan gilla ga jama'a tare ma da satar dabbobi, al'amarin da ya jefa dubban mazauna yankunan cikin wani yanayi na tashin hankali da tsoro. Yan ina da kisan sun auka ma wasu Fulani makiyaya a yankin karamar hukumar Dakina ta jihar Kogi, inda suka hallaka mutane hudu tare da kashe kimanin shanu guda tara. Kamar yadda shugaban kungiyar Fulani makiyaya da miyatti Allah a jihar Kogi Alhaji Wakili Damana ya yi karin bayani.
Yanzu da abin da ya faru kusa nan, mutane ne da matansu da komai an zo an kashe mata an yanka wata da wuka ma.
Amma mutum nawa kenan aka kashe?
Mutane hudu, ba an kashe dabbobi tara, shanu tara.
To wannan al'amari dai ya sa tuni rundunar 'yan sandan jihar ta Kogin ta ce ta ɗauki mataki na shawo kan matsalar, inda mata ce tuni har ta cafke wani mutum guda da ake zargin yana da hannu a kai wannan harin. Kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar ta Kogin ASP Williams Aya ya yi mun karin bayani.
Akwai wanda muka kama kuma wayannan shanun aka kashe, mun ji akwai wanda aka ce daga an ce aka yanka shanun. Akwai wanda muka kama shi da nama, to shi zamu yi bayani kan bincike da cewa ko za mu samu wayanda suka aikata wannan aikin. Amma su suka yi suka ataki mutanen sun gudu kamar mun samu wannan rahoton mashi da wannan.
A jihar Niger kuwa bayan rasa rayukan ɗaruruwan mutane a sakamakon hare-haren waɗannan 'yan bindiga, musamman a yankunan ƙananan hukumomin Shiroro da Rafi da ma ƙaramar hukumar Mariga, a yanzu haka ma dubban jama'a ne za su gudanar da bukukuwan ƙaramar sallah a wasu wurare da ba gidajensu ba a sakamakon tserewa daga garuruwansu saboda tashin hankalin 'yan bindigar. Alhaji Ismailu Modibo shi ne shugaban ƙaramar hukumar Rafi, inda a yanzu lamarin ya fi ta'azzara.
To a wannan ƙasa namu dai yadda mutane suka yi gudun hijira bila adadin, muna ƙara kira a tashi tsaye gwamnatin tarayya ta ƙara kawo mana ɗauki, a turo mana jami'an sojoji. Amma a yanzu in har aka ci gaba da yadda ake yanzu, wallahi Allah kadai ya san irin iftila'in da za a shiga a kasar nan gabaki daya. Domin arewacin Najeriya yanzu ba karamar hukumar Rafi ba, abinda aka dosa yanzu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai mai in kaji ana maganan COVID-19 ba a ga fitina bane. Yanzu in ka shiga karamar hukumar Rafi kana wa mutane maganan COVID-19, ai kana yaudaran kanka ne. Ai bandit su suka dame mu yanzu, su ne kuma alloban da ya fi addaban wannan, saboda in ka dubi kiyasan mutanen da barayin nan ke kashewa a wannan kasa, ai sun fi yawan ma mutanen da suka mutu a Najeriya gaba ɗaya na COVID-19. So kaga ko baiwa al'umman mu, muna bin dokokin COVID-19 kamar yadda gwamnati ta tsara, amma ba shi ne alloban da ya dame mu ba yanzu irin na barayi.
Wasu daga cikin al'ummomin yankin sun yi ƙarin haske akan halin da suke ciki.
Sunana Saluhu Jibrin Tajib. To girman wannan abin a yankin Rafi ya kai duk inda ba a tunani, suna zuwa da rana, suna zuwa da dare akan duk halin da ake ciki, kuma mutane suke kokari ya za su yi kare kansu al'amari duk ina su gagara. Mutane ake kashi dai bila adan, duk iyasin da za a bada sai dai a bada kaɗa, saboda al'amarin mutane ba imani ba tausayi a cikinsu. Su gama mace tana haihuwa su ɗauki macen su bar jaririn, duk ana yi wannan abin wa'ala.
Sunana Alhaji Abdullahi Musa Auta, SPAWA Kwanan Mariga. Ƙasar Rafi akwai matsaloli na rashin tsaro, wanda yake cewa dukkan mutanenmu na ƙauye duka an taro tsosu gaba ɗaya sun shigo cikin gari.
To hatta manyan malamai ma da ke gudanar da tafsirai a wannan wata na Ramadan, hankalinsu ya karkata akan wannan matsala ta 'yan ina da kisan. Kamar yadda shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala a jihar Niger Sheikh Aliyu Adarawa ya shayin tsokaci a lokacin tafsirin nasa.
Wannan corona da aka mai da hankali gare ta, wallahi ba ita kadai ce bala'i, wallahi bala'in barayinan da ke cikin daji zaune suna yawo suna yadda sun gada ma da mu. To in ka duba wani bangare, yayi corona bala'i.
Shi ma dai dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger Sanata Sani Musa 313 ya ce lamarin fa yana da matukar tayar da hankali.
Sai gashi cikin wannan lokaci 'yan bindigan nan za su zo su kakkashe musu mutane, su yi fyaɗe, su kwashe musu awatansu, su yi gaba. kuma a kullun ana yin wannan abu a ce wai gwamnati muna nan muna da tsaro muna da jami'an tsaro a ce ba za mu iya shawo kan maganin wannan abu ba abu ne babba mai ban takeici saboda na ci gaba da kiran gwamnatin tarayya da shugaban kasa president Muhammadu Buhari ya taga zamana ya zo ya turo mana rundunonin sojoji da yan sanda su zo su cika aiki cikin lokaci guda a gama da wayannan mutane
sanata ba mu sani ba ko akwai wani kuduri da ka taba gabatarwa majalisa wanda zai sa gwamnati ta alatilas ta tunkari wannan yanki naku na Niger akan wannan al'amari
mun dauki matakai da yawa tun daga lokacin da na shigo wannan fadar majalisa na dauko maganganu kala-kala kuma an yi sharhi an yi resolution da yawa an kai wa shugabannin rundunonin tsaro a kasar nan banda haka mun je da shugabanmu na Niger gwamnati bai girma gwamnati jihar Niger mun je mun ziyarci shugaban kasa mun kai kukanmu akan wannan al'amari dake addaban mutanen mu mun kuma ƙara tashi a majalisa nayi magana nayi kira ga majalisa su sa baki majalisa ta sa baki ta yi kira ga rundunonin sojoji shugaban rundunonin sojoji ya aika da sojoji zuwa kasam nan namu na zombi musamman a sa rundunonin soja na dindindin rundunan soja a wurin nan ko wahalan da ake samu a birnin Gwari zai rabu yau ka duba a ce a ƙasa kamar Najeriya ka dubi hanya kamar daga Lagos da ta tashi ta bi Makwa ta bi Tagina ta bi Kagara ta bi birnin Gwari ta tafi Kaduna har ta zarce zuwa Kano ta zarce zuwa Sokoto ta wannan wuri wai a ce wannan hanya ƙasa ta bar hanya ta mutu saboda kalilan mutane da ba a iya shiga mutanen nan da ɗan bindigogin nan da ake tarkici da su kan su kai rundunar soja guda ba
to jama'an tsaron dai sun ce suna iya kokarin su wajen shawo kan wannan matsala Alhaji Adamu Usman shine commissioner ƴan sanda na jihar Niger
na ɗaya dai mun nuna musu amfanin cewa mu fahimci juna mu haɗa hannu saboda haka in sun ga wani abu wanda ba su fahimta ba su sanar mana
mutanen yankin
in sun ga take-take mu don zuwa suke in sun ga mutanen da suke shigowa mana ta wannan area in ba su fahimce su ba in su ba su gane wane irin mutane ba su sun muna ne muka kira gare su akan cewa su fahimtar da su sanar da mu kan lokaci sannan akwai matakai da wanda muka ɗauka wanda ba kuma bai kamata cewa duk abin da muka yi mu zauna muna fallasawa kuma kwanan nan an ga ana samun nasara
fata dai shine shawo kan wannan matsala cikin hanzari tun kafin wankin hula ya kai hukumomin Najeriya dare Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako dauke da labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger
wasanni a takaice
kuma labarin wasannin mu na ranar yau da tsohon shugaban hukumar wasannin rawa bisa kankara ko glass ta kasar Faransa da ake cewa patinage cewa da Didier Galage wanda ya murabus daga mukaminsa a cikin watan February wannan shekara da ya gabata sa zargin yin shiru game da koke-koke da ma zargin da ƴan matan da ke gudanar da wannan wasan a kasar Faransa suka yi na cewa ana yi musu fyaɗe kuma zargin ya shafi tsohon masu horar da su da sun ka hada da Jill Bear da kuma Didier Galage shi dai tsohon shugaban hukumar ta wasanni bisa kankara patinage ta kasar Faransa ya nemi da hukumomin kasar na kasar Faransa da su biya sa'a biya euro 300,000 na shafe hawaye kwatankwacin sefa miliyon 195 kwatankwacin naira miliyon 134 da 550,000 saboda a cewarsa irin matsin lamba da ministan wasanni ta kasar Faransa ta yi masa cewa da Roxana Maracineanu domin ya ajiye wannan mukaminsa inda daga bisani dole lamarin ya kaisa ga yin murabus duk da yake ya musanta dukkan zargen da ake masa ita ko mujallar nan ta wasanni da ake cewa da sun a yau talata ta ce kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta kasar Jamus tana yunkurin sayan dan wasar kwallon kafa na kasar Brazil da ke bugawa kula
kwallon din Liverpool cewa da Roberto Firmino domin hada shi da Robert Lewandowski dan kasar Polonia akan gaba domin tawo da martabar kungiyar ta kwallon kafa ta kasar Jamus ta Bayern Munich a gaba gaba ga wasannin kwallon kafa na kasashen Turai kuma kwallon din na kasar Jamus ta Bayern Munich shirye yake ya zuba zunzurutun kudi euro miliyan 90 kwatankwacin sefa biliyon 58 da miliyon 500 kamar naira biliyon 38 da miliyon naira 295. Wani batun wasannin kwallon kafa ya shafi wata yarjejeniya tsakanin club din FC Barcelona na kasar Spain ko Spain da Juventus da Turin na kasar Italia inda kungiyoyin guda biyu suka so yin musayar matasan ɗan kwallon kafa guda biyu da suka hada da Xavi Mbuyamba dan kasar Holland dake bugawa club din FC Barcelona da dan kasar Senegal Kalisse ne dake bugawa club din kasar Italia na Juventus da cira shi da Mbuyamba dan kasar Holland dake bugawa club din FC Barcelona mai ba mai tsaron gida kariya a gaba ne dake buga lambar 5 yayin da Sene dan kasar Senegal na Juventus da cira dake kasancewa mai cin kwallo a ragane sai dai yunkurin na kungiyoyin guda biyu na yin wannan musaya citara saboda dalilan da kungiyoyin guda biyu ba su fayyace ba zuwa wannan lokaci. Shi ko shugaban kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ta Olympic de Lyon Jean-Michel Aulas yana ci gaba da kai ruwa jallo ganin cewa wasannin tebrel wasannin kwallon kafa na Ligue 1 Conforama na kasar Faransa sun koma filaye duk da sanarwar da gwamnatin kasar ta bayar na cewa ko da wasanni za su yi su sake dawowa a fage sai a ƙarshen watan Satumba wannan shekara saboda allobar cutar mashako ta coronavirus abinda ya sa hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa cewa an kammala wasannin na bana na teburin kwallon kafa na Ligue 1 Conforama abinda zai sa Olympic de Lyon ta kasar Faransa ta Jean-Michel Aulas din ba za ta samu damar shiga wasannin Turai ba na shekarar ta 2021 shi yasa shugaban kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ta Olympic Lyonnais cewa da Jean-Michel Aulas ta Prime Minister Edouard Philippe na kasar ta Faransa budaddiyar wasika inda yake kira da ya gaugota kira domin gwamnatin kasar ta lashe amanta saboda inda ba Champions League na wannan shekara Olympic de Lyon ta ci ba wadda ta yi wa Juventus da Turin da nema a wasan da suka yi na neman shiga sahun kungiyoyi wasanni guda 8 kamin a dakatar da wasannin saboda cutar mashako to kungiyar ta Olympic de Lyon ba za ta samu damar shiga dukkan waɗansu wasanni na kasashen Turai na kungiyoyin kwallon kafa na shekara mai zuwa ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma ga Aisha Tasila ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
A yau Talata ake sauraron Amurka za ta fitar da sabuwar dokar hana 'yan kasar Brazil shigowa kwanaki biyu kafin ranar da Fadar White House ta shirya sanarwa a kokarin dakile yaduwar coronavirus. A kasar Mexico, jami'an jinya da dama sun yi zanga-zanga suna buƙatar hukumomin kasar su sama musu kayan kare kansu daga kamuwa da cutar corona yayin da suke kula da masu cutar. Hukumomi a kasar Madagascar na shirin aika sojoji da jami'an kiwon lafiya birnin Tao Masina, birni na biyu mafi girma a kasar don dakile yaduwar annobar COVID-19.
Masu sauraro baki dan abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Kafin mu yi sallama da ku, bari na mika gaisuwar barka da sallah zuwa ga Malam Nasir Zahraddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta kasa a Najeriya, da mai martaba sarkin Zango Kumasi, Sultan Umar Faruk Sa'id. Sai kuma Alhaji Lukman Abbas, shugaban kamfanin ruwa na Lux Spring Water, da duk masu sauraro mu. Allah ya maimaita muna shekaru masu albarka da arziki. Shekara irin ta coronavirus ba. Yanzu a madadin dukkan wadanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aisha Tusile da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen hada shirin, da ma injiniya mu na wannan lokacin, Baba Yakubu Makeri ne ke cewa a huta lafiya. Salamu alaikum.
bonsoir.